أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله نعم تشغب الكراتين لتاهم ميتار البركة على جامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى
a yau litinin 24 da watan Ramadan shekara 1446 wannan shine darasin mu na 179 insha Allah ta'ala zan mu tashi muna cikin kitabus sahawi mun fara kitabus sahawi a satin da ya gabata yau zan mu tashi babun idza sallama fi raka'atayn aw fi salasin baban da ke bayani idan mutun ya sallame a cikin raka'a guda biyu ko raka'a uku sajada sajadatain zai yi sujada guda biyu misali sujudu salati aw adwal kwatan kwacin sujada sallah ko kuma mafi tsawo ga haka yana nihin sujudu sahaw ya kiyaye haka ne dan ya kawo lafazin da yazo cikin hadisi hadisi na 1227 al-imam yake cewa haddathana adam haddathana shu'ba an sa'ad ibn ibrahim an abi salmata an abi hurairata radiyallahu anhu yake cewa salla bin annabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah az-zuhra tare da mu aula asar ko kuma la asar fa sallama sai ya sallame fa qala lahu zulaydaini sai zulaydaini yace as-salatu ya rasulullah sallah ya ma'aikin Allah na kasat ta rage ne fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce ma sahabban shi a haqqun ma yaqulu gaskiya ne abin da yake fada qalu na'am sai suka ce eh fa salla raka'ataini ukhrayni sai salla raka'a biyu wasu daban summa sajara sajadataini sannan yayi wasu sujada guda biyu qala sa'ad sai sa'ad yake cewa wa ra'aitu urwata ibn zubair naga urwata ibn zubair sallama min al-maghrib raka'ataini yayi sallama magriba raka'a bi fa sallama wa takallama yayi sallama kuma yayi zance summa sallama ma baqiya sannan ya sallace abin da yayi saura ya sallace sallama baqiya sallace abin da yayi saura wa sajara sajadataini yayi sujada guda biyu wa qala yace haka zafa ala nabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan hadisin ya gabata a cikin babun hali a khuzul imam idza shakka bi qaulin nasi shin liman zai riko da maganar mutane idan yayi shakku cikin kitabul azan ma'ana hadisi na 714 muka wuce shi wannan haka al-imam ibn tin yake cewa lam yati fi hadhal hadisi bi shay'in al-imam al-bukhari bi kawo ba a cikin wannan hadisin da wani abu mimma yashhadu salama min salasin yake nuna cewa daga uku ne aka sallame a hadisin bai kawo ba Al-Imam Sahanun yake cewa innama yu zalika liman sallama mislatayn yace wannan yana halitta ne ga wanda ya sallame daga raka'a guda biyu ala misli khabir zulaydaini akan misalin rabarin zulaydaini wa kaza qawlu haka nan hadisi fa sajada misli sujudi salati aw adwal yayi sujada irin sujada ta sallah ko mafi tsawo da haka yace lam yati bi shay'in fihi bi kawo komai ba da ke nuna wannan cikin lafazin hadisi ma'ana abinda Bukhari ya kulla tarjumar da shi amma cikin hadisin kuma bamu ga haka ba lakin fil babil ladhi ba'dahu yace sai dai baban da ke bayan shi ya kawo cewa fasaja da misli sujudihi aw adwal ya kawo yayi sujada irin sujada da yayi cikin sallah ko sama da haka wajen tsawo kenan anan duk da bai kawo ba ya dogara da hadisin gashi nan zai kawo shi wa zakara wa zikru salama min salasin musallamu min hadis imran fi hadis zuliyadain amma cewa daga uku ne aka sallame shi kuma wannan an sallama cewa saman mene cikin hadisin imran a hadisin zuliyadaini fa ashara ilayhi fi tarjuma kama fa alafi babi sai yayi nuni da shi a cikin tarjuma kama yadda ya aikata cikin babin idza uqimatu salatu fala salatu illa almaktuba lam yadhkurhu kazalika wa inma ashara ilayhi fiha bukhari bai ambata ba kawai yayi ishara ne yayi nuni a ciki wa qala ibn habib al-imam ibn habib al-maliki yake cewa idza sallama al-imam idan liman ya sallame ala yaqinin bisa tabbas summa shakka sannan ya shaku bala ala yaqinihi ya gini akan yaqinin shi wa in sa'ala man khalfahu idan ya tambaye wanda ke bayan shi fa akhbaruhu suka bashi labari annahu lam yatimma cewa bai cika sallah fa qala ahsana ya kyautata ma'ana liman idan yayi mantuwa bai jana cikin sallah yayi shakku to yayi aiki da yaqinin shi amma inda zai waiwayo ya tambaye mamu su ga ya mishi abin da yake shine wannan shine mafi kyau sai ya cika abin da yayi saura kuma sallar su ta musu yace walau kana alfazu da a ce mutun ɗaya yake sallah ya sallame daga raka'a biyu sannan yayi shakku asbagu yace ba zai tambayi ba wanda ke bayan shi in ya aikata yayi kuskure sabanin liman liman shine yake komawa zuwa ga wanda zuwa ga wanda suke bayan shi ya tambaye su kamar da mai ahadari ya kawo cewa sa'ala adalaini fa in shakka fi khabari ma zuwa karshen mas'alar wannan mai irsala ibnu abi zaid mai irsala ya kawo shi a cikin annawadir wa ziyadat far'un fi ruku'i fi ruku'i lir ruju'i fi takbiri lir ruju' kabbara wajen koma ibnu nafi yake cewa idza lam yukabbir batala salatuhu idan mutum bai kabbara ba sallar shi ta baci wajen komawa da zai ma'ana yace li annahu kharaja min hali salama dan ya huta daga sallar da aka ce yayi raka'a biyu ko uku ya sallame aka gaya mushi wa sallan nan mun rage to zai koma ya koma da kabbara in bai koma da kabbara ba sallah ba ta yi ba dan saboda yana wajen sallah kuma ya koma ba dole sai da kabbara ibn al-qasim daga malik ya rawaito yake cewa kullu man jaza lahu al-bina ba'da al-insiraki li qurbi zalika falyuraji bi ihram duk wanda ya halitta yayi gini akan sallar shi bayan ya huta daga gareta a kusa to ya komo da harama ya komo da kabara harama zai komo kuma yaushe zai yi kabbarak ibn al-qasim yace yukabbiru summa yajlisu yayi kabbara sannan ya zamna wa qala yake cewa yukabbiru huwa jalis yayi kabbara yana zamna wasu haka suka ce tambihun ibn tim ya nakalto daga qadi yake cewa cikin ishraq din shi ijtama'a ala shari'i ashiya'u min as-sahaw abinda ya hadu ma annabi sallallahu alaihi wasallam anan cikin sallar abubuwa ne da dama na mantuwa na farko kalamuhu zance yayi zance annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallar wa salamuhu min sunnatayn kuma ya sallame daga biyu wa tisbatuhu kuma ya nemi tabbacin hakan fa sajada lahunna sujudan sai ya musu sujada guda daya ya zama hujja ce ga wanda ke wajibta sujada guda biyu koda sabubban sun yi yawa auza'i yake cewa da abdul aziz idza wajaba alaihi sujudun qabla sujudi ba'da sajadahuma jami'a idan wata sujada ta hau kan shi kafin yayi wannan sujada dukkan su zai sujadanta summa tarjama al-bukhari sannan abinda bukhari ya kulla tarjama akan shi raddi ne akan malaman zahiriya su da suka tayi cewa la ya sujudu ahadun min sahaw illa fil mawadi' khamsa ba wanda zai yi sujada sujudu sahaw he cikin gurare guda biyar da suka zo cikin hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan mun kawo su can baya sujudu sahaw da annabi yayi kawai guda biyar ne to su sun takaice su akan wannan zahirin hadisan kawai duk wani abin da ba shi ba kawai babu sujudu sahaw shine sallamewa daga guda biyu wanda an ganshi hadisin Zilaidaini tashi daga guda biyu an ganshi a hadisin Ibn Buhaina da sauransu da wanda mun kawo su a can baya yace cikin kissar Zilaidaini abinda yake cikin fiqhu zan mu dauka na ilimi anna laykina la yajibu tarkuhu bi shakka idan kana da tabbas inka ba zaka barta ba saboda shakku hata ya ati yakin yuzilahu sai an samu tabbas ta zo wanda ta gusar da ita al-yaqinu la yuzalu bi shakk ala tara anna Zilaidaini yace baka ga Zilaidaini yayin da ya kasance yana kan yaqini akan cewa farillar sallah sai ita ce raka'a hudu to kuma sai aka kawo ta ba tare da an cika ba tana yiwa ya zamana takaicewa aka yi ne da wahayi to sai tana yiwa kuma mancewa ce to sai ya tambaya ha annabi ya nuna mishi hakikanin lamar dan ya san da wannan shi ai yana da tabbas cewa abinda suke bisa kai wajibin sa raka'a hudu yaga an yi biyu to ba zai bari ba sai ya tambaya ya samu tabbas a cikin hadisin kuma akwai cewa man sallama sahiyan wanda ya sallame yana mai mantuwa wa takallama yayi zance huwa izanna annahu qara'ata ma yana zaton cewa ya cika ta to wannan bai cutar da shi yayi gini akan sallar shi maganan Malik ta sha bambam cewa zai koma zuwa ga yaran sallar shi a cikin mudawwanatul kubra yace duk wanda ya koma zuwa ga yaran sallar abin da ya mishi saura na sallar shi ya koma da kabarin harama a riwayati ibn Hab yake cewa illa mai kabir fala duru koda bai kabara ba bai cutar mishi ba tare da liman ne ko kuma shi ɗaya ne ibn Nafi yake cewa idan bai shiga ba da harama sallar shi ta baci gare shi da ma wanda ke bayan shi in ya kasance liman ne kenan kabbaran nan da zai koma yayi kabbara in zai koma al-Imam al-Asili yake cewa riwaya ta Ibn Wahab shine kiyasi saboda komawa shi zuwa ga sallar shi da niyya ce wadda ta wadatar mishi daga farkon harami kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata daga farkon kabba ta harama yace illam yukabir fi ruju'i la shay alai dan bai kabbara ba wasu malaman suka ce in bai kabbara ba wajen komawa cika abin nan da ya saura babu komai a gare shi yace sannan hujja ce hadisin ga Shafi'i da Malik cikin rishin bacin sallah da zance da mantuwa sabanin Abu Hanifa da daliban shi su sun tafi cewa zance ko da mantuwa aka yi shi cikin sallah ya bata sallah to amma da Malik da Shafi'i sun tafi kan cewa bai ya batawa in dai da mantuwa ne gashi an ga hujja su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana Ibn Wahab da Ibn Kinana malaman Malikiya ne guda biyu suka ce inna ma kana hadisi Zilaidaini fi bada al-islam hadisin Zilaidaini a farkon musulunci ne ban mu ganin liman ya aikata yau haka yazo cikin al-istizkar sharhin muwadda Malik yace wal umdu li maslahati salati duluha inda andana yace wal amdu ganganci dan gyara sallah yace yana bata ta wajen sabanin malikiya al-auza'i yake cewa in takallama li gardin idan yayi zance saboda wata bukata yajibu alaihi lam tawsi salatu wanda ya wajaba gare shi to sallar shi bata baci ba idan kuma ba dan wannan bane sallar shi ta baci kuma farillar shi shine ya sake wata sallah anan gurin al-imam ibn hajar yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana salla munura da kyau cikin hadisin da muke ciki ai abu huraira haka yace cewa yi salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya mana salla zahirin shi cewa abu huraira ya halarci kisa kamar da shi akai wannan abu a yadda ya faɗa cikin hadisin amma dahawi ya dauke shi akan majazi abu cewa abin da yake nihi yayi salla da musulmi ɗan uwan mu musulmi sababun wannan shine hadar zuhuri cewa wannan kissa wannan ma'abucin wannan kissa yayi shahada a badar fa inna muqtadahu an takuna al-qissa to ya kasance abinda azai hukuntar shine cewa ita wannan kissa ta faru ne kahin badar wa hiya qabla islamu abi hurairah to nan ku kahin abu hurairah bai musulunta bane ma da shekara 5 ya za ai kuma zai ci sallabina wanda ya kawo kissan nan kahin ibadar a badar ya rasu kahin ayi badar ne ma kenan kissar ta faru to abu hurairah ko kahin badar da shekara 5 yan musulunta wannan bayan wannan badar to yanzu ya za ai abinda bai halarta ba da wajen shekara 5 ita wannan kissa nake so bai halarta ciyarce ta ba da shekara 5 alal aqalli a kadan ma kuma zai ce sallabina annabi yayi salla da mu to shine yace yana nihin dahawu yace yana nihin yayi salla da yayi sallah da musulmai ɗan uwan musulmai to wannan kamar karu kamar da ibnu abdulbar ya cirato da wani cewa zuhuri yayi kuskure cikin wannan sababin shi zuhuri ya dauki kisa cewa zushi malaini ne ba zuliya dai ne ba zushi malaini shine aka kashe a badar shine kuza'i ne sunan shi umayr ibn amr ibn nadla amma zuliya dai ne musulunta shi ta zo baya sosai da mudda mai tsawo dan waya ba da wannan labarin kamar yadda zo cikin tabarani to asali wannan iskalin ma da yace sallabi naqin abu huraira bai halarta ba wannan asalin tushen shi ya samo da wanda ya huddo iskaliya shine zuhuri zuhuri a wannan hadisin malamin malik ne bittifaqil muhaddisin yayi kuskure cikin hadisin nan da yace zushi malaini zuliya dai ne daban zushi malaini daban zushi malaini shine aka kashe ya shine ya rasu a badar to inda shine ya kawo wannan kissa shine za a dauka cewa Abu Hurairah me yasa zai ce sallabina tunda bai halarta ba to amma da ya zama zuliya dai ne ba zushi malaini ba zuhuri da ya dauka cewa zuliya shimalaini ne shi yasa aka samu wannan wahama to malamai haka suke da kankancewa da bambancewa tsakanin duk wani karamin kuskure da zai samu cikin hadisi ba kawai ƙaryata ba ake ya ce ƙarya ce kawai yace wala mai ikhtalifur ruwat marwaita ba su yi sabani ba ko daya cikin hadisin Imran cikin kissar khibaq cewa la asar ce idan muka ce kissa wahida fa tarajahu to ana rinjayar da cewa la asar ce gami da hadisin Abi Hurairah kaga nan sallabina azhar ce nan aka ce ko to magana mafi rinjaye yace shine idan aka ce kissa daya ce to azhar to annal la asar ce ba abun nan ba azhar ba sai babe na hudu babe na hudu yace babu malamin tasharifi sai sahawi baban dake bayanin wanda bai tahiya ba cikin sujudu sahau kenan wanda ya kabulu da ba'adi zai kawo bayanin kabulu da ba'adi in an yi su sun za a yi a sake tahiya ko ba za a sake ba wa sallama Anas wal Hasan wal mata shahada Hasan ya sallame da Hasan al-Basri ba su yi tahiya ba ma'ana daga sujudu sahau wa qala qatada qatada ce la ya shahada ba za a yi tahiya ba in an yi kabulu ko ba'adi ba za a maimaita tahiya ba kaga babu guda a kulle cikin sahih al-Bukhari sabanin malamanmu na malikiya hadisi na 2228 al-imam yake cewa haddathana abdullahi ibn yusuf akhbarana malik ibn anas an ayyub ibn abi tamim saqtiyani an muhammad ibn sirin an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace in sarafa min sanataini annabi sallallahu alaihi wasallam ba yace ba kai ya tahiyya shi daga raka'a guda biyu faƙara lahu zuladin sai zuladin yake ce a kasuratul salat sin an takaice sallah amana sita ya rasulullah ko ka mance ya ma'aikin Allah faƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce asadaka zuladin sun zuladin yayi gaskiya faƙara nasu sai mutane suka ce kenan nan sahabbai na'am suka ce eh haka ne faƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai faqama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi fasallasa na tsaini yayi sallah raka'a bi ukura yin wasu daban summa sallama sanne sallame summa kabbara sanne kabbara fasajada misla sujudihi yayi sujada irin sujuda shi au aduwal ko sama da tsawo haka summa rafa'a sannan sai ya dago kenan irin na can baya sharhi al-imam ibn al-mulaki yake cewa hadisin abi huraira ya gabata cikin baban da yake cewa hal ya akhuzul imamu idza shakka bi qawlin nasi kamar yadda aka faɗa can da babin tashbikul asabi fi salati duka sun gabata mun kawo su yace amma asar kin na Anas gashi can da yace wa sallama Anas wal Hasan wal mai tashahada asar ne to wannan ibnu abi shayba ya huddo shi daga ibnu mahdi daga Hammad ibn Salma daga Qatada daga Hasan da Anas annahuma sajada sajadatayi sahu ba'da salami summa qama wa lam yusallima sun yi abun nan bisi tahiya ba sun yi sujudu da qabli sujudu sahu bisi tahiya ba yace malamai sun yi sabani cikin sujudu sahu guda bi shin za a yi musu tahiya kuma a saki sallamewa bayan an gama tun daga Bukhari ya kulla babi ya zo cikin wannan wujudu zalika wa adamihi ba fi ba'dil ahadith yin hakan kin ya zo cikin hadisi kuma rishin yin ma ya zo cikin hadisi shi yasa wasu jama'a suka ce a ba sai an sake ba cikin qabli da ba duka an anyi ba za a sake tahiya ba wasu suka ce za a sake cikin su gaba daya wasu kuma suka ce za a yi tahiya cikin su ba za a sallame ba yace mun gabatar cewa idan za salla khamsa wa qalib sani ibnu mas'ud da nakhai da hakam suka tayi akan magana ta biyu magana ta biyu shine cewa la yutashahadu fihi ma ko ta biyu ita ce ba a musu tahiya lais yaga cewa wannan abu ne mai kyau malik ya faɗa cikin al-utubiyya da majmu'a ritahin da yake wannan babban girgame ne na malikiyya wa huwa qaulul auza'i ita ce magana auza'i da sauri da malaman kufa da shafi'i wanda ibnu al-munzir ya ambata amma ce wal asahu indana la yatashahad magana mafi inganci a wajen mu yan shafi'iyya shine ba a yin tahiyya shine abin da dahawu ya kawo labari daga shafi'i da auza'i a cikin muftasar ikhtilafil ulama wa fi ma qawlu rabi akwai magana ta hudu suka ce idan yayi sujada qabli yayi mai tahiyya idan yayi sujada ba'di tashahada kai yayi tahiyya kai idan yayi qabli ce kai ya mata tahiyya idan ya kasance ba'di ce ita zai ma tahiyya ashhabu ya rawaito wannan daga malik kuma ita ce fahimta tace maganar ibnu maji funa da al-imam ahmad al-imam al-muhallab yayi da'awa cewa cikin hadisin zile daina babu ambatan an yi tahiyya ko kuma sallama yace sai mu ce akwai wannan ta huska guda biyu an yi kunan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tahiyya cikin su ya sallame amma mai bada hadisin bai kawo labarin ba nabi ya kasance lam yatashahhad fihi ma bai yi ba tahiyya ciki bai sallame ba to musulmai suka riskar da wannan a cikin sunnoni na sallah kamar yadda kalat salatu kabru shar ilahuma yadda annabi yayi kabbara gare su sai aka yi ishara zuwa gare ta wa salamu ta'kid allahumma sallama ku karfafawa yace zai ce wannan garibiyan magana ne magana dai wanda take mafi inganci shine cewa ana abun nan sallah ana yin tahiyya ana yin sallamewa kai tahiyya ce ba sai an maimaita ba dan saboda nasu hadisan da suka zo cikin bangaren ta suna da ƙarhi suna da yawa kamar yadda malikiyya amma su sun tahi cewa malikiyya su sun tahi cewa Allah musu rahama sai an maimaita tahiyya da hadisan su da hujjojin su sanin sabani a cikin mas'aloli shi yake sawa mutun ya waye a cikin mas'alar ta yadda dan ya ji wani malami ya faɗi kaza ko wani ya faɗi kaza sai zamana yana da madogara yana da masdar kin cewa ko wani ga hadisan su ga hujjojin su dai illa iyaka ga magana da tafi inganci kuma dan wane ya ce magana da ta yi inganci ita ce kaza ba shi yake nuna ba har abada ita ce tana yiwa kuma shi wancan a mahagan shi da binciken shi ya ba shi cewa wacce ta yi inganci shi ne sai ake samun sabani tsakanin malaman mazhaba duka kalkashin fahimun nas ne ko kuma subuti nan da yake cewa fa wada ayadahu alaiha shi ne ko babu na nawa ne muka a na hudu ne a cikin shi Ibn al-Munayyir yake cewa la ahsubu at-tashahhud fi sujudi sahwi yasbut. Babban malami ne Ibn al-Munayyir, Ibn al-Munzir kai nake suba Ibn al-Munayyir bai ce ban zato ko dai cewa maimaita tahiyya an an yi kabli ko ba'diya tabbata, akwai hadisin da ya tabbata. Eh yace haka ne, akwai hadisi sun zo amma sanadin su yana da rauni. Fi at-tashahhud fi sujudi sahwi an Ibn Abbas, daga Ibn Abbas a wajen Abu Dawud suke da Nasa'i daga Mugira a wajen Baihaqi kuma amma ce fi isnadihi ma da'afun, duk cikin sanadin sa akwai rauni. Faqad qalu, ana cewa hadisan guda biyu guda uku gaba daya wajen tahiyya, ma'ana wannan Ibn al-Munzir ya ga mana cewa basu inganta ba, hadisan da suka inganta biyu ne zuwa uku ga su a Sunan Abi Dawud da Nasa'i da Baihaqi, to amma suna da rauni. To yace wanda yace za a maimaita tahiyya yana iya ce mana ai sun kai uku suna iya hawa matsayin zuwa ga matsayin Hasan. Ala'i yake cewa walaysa zalika bi ba'ir, eh hakan in ba a cewa ba ta yiwuwa. Kenan wannan gaga su ma suna da hujja, in aka kawo wacce hujjar suna da abin da za su ce, in an kawo wannan hujjar amin gani mai rauni shine yake haduwa yartaki ila darajatul Hasan. To kenan har uku ga su an kawo, sai su kai matsayin Hasan inda zai sa su wancan su yi aiki da su, kowanne dai da hujjar shi, kuma kowa binciken shi ne abin da ya tabbatar mishi, ba sa ransu bane. Babe na biyar, akwai hadisi, akwai hadisi na 1230 daidai, yace haddathana Qutaybah ibn Sa'id, haddathana Laysa an ibn Shahab an al-Araj an Abdullah ibn Buhayn al-Asadi, halifa bani shine go. To kenan a can hadisi bi ne go. To nan ina ga shi bai kawo shi ba. A cikin baban ko an haddasana Suleiman bin Harb, haddasana Hammad bin an Salmat bin Alqama, qultu li Muhammad fi sajdatayhi sahwi tashahhud, na tambaye shi cikin sujudu sahwi akwai tahiyya, kala sai ce laysa fi hadisi Abi Hurairah, cikin abrihin Abi Hurairah dai babu. Kenan cikin hadisin Abi Hurairah babu, me yasa ya tambaye? Saboda mas'ala ta sabani ce da daddi tun lokacin sahabbai. Babi na biyar, al-Imam yake cewa babun yukabbiru fi sajdatayhi sahwi, mutum zai kabbara a cikin sujudu sahwi guda biyu. Abu da kwai man nan kawai yukabbiru yake Fathul Bari ko gashin man yukabbir duka ɗaya ne. Baban da ke bayanin wanda zai yi kabara cikin sajdatayhi sahwi wajen sujudu sahwi, hadisi na 1229, Imam yake cewa haddathana Hafs bin Umar, haddathana Yazid bin Ibrahim an Muhammad an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, yake cewa sallat Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil ashi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ɗaya daga cikin sallolin marece. Muhammad yace wa aksaru zanni al-asr, mafi yawan zatona al-asr ce. Raka'atayn raka'a biye yi summa sallama yi sallame summa qama ila khashba, sannan Annabi yaje zuwa ga wata ga wani gimshiki fi muqaddamil masjid, a cikin gaba gaban masallaci, muqaddamil masjid gaba gaba, fa wada ayadahu alaiha, sai ya aza hannun shi bisa wannan, alama ce ta cewa yana jin ajika cewa akwai wani abu na kasu da tawaya da yayi. Wa fihim Abu Hurairah Abubakar wa Umar, cikin su akwai Abubakar da Umar, fa haba an yukallima, suka ji kwarjinin su mushe magana. Wa kharaja sar'anu nas, masu gaugawa cikin mutane har suka huta. Fa qalu, suka ce a kasaratu salati, shin an takaita sallah ne? Wa rajulun yad'u an-nabi yad'uhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam zuliyadaini, akwai wani mutum annabi yana kiran shi zuliyadaini. Fa qala, sai ce anasita, ka manta am qasurat, ko kuma sallar ta rage? Fa qala, sai annabi yake cewa lam ansa wa lam tuqsar, ban manta ba ko ba a rage sallah ba. Wannan annabi yana nin a yaqinin shi. Qala, yace bala kar nasita, yace haka ne ya ma'aikin Allah, kayi mantuwa, ka ganan ladabi wajen bada amsa, kaga annabi ta yi ban mance ba kuma ba a rage sallar ba. Kaga madadin da yace la 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 kad nasita, sai yace mishi bala haka ne ya ma'aikin Allah abinda ka faɗa, amma an samu mantuwa. Fa salla raka'atayn, yayi sallah raka'a bi summa sallama, yayi sallama summa kabbara, sannan yayi kabbara. Fa sajada misla sujudihi aw adula, yayi sujada irin tashi ko sama tsawo da sama da haka. Summa rafa'a ra'sahu, sannan ya dago kanshi. Fa kabbara, yayi kabbara. Summa wada'a ra'sahu, sannan ya aje kanshi. Fa kabbara, yayi kabbara. Fa sajada misla sujudi, yayi sujada irin tashi aw adula ko sama da tsawo haka. Summa rafa'a ra'sahu, sannan ya dago kanshi. Wa kabbara, yayi kabbara. Hadisi na 1230 al-imam yake cewa hadathana qutaybah ibn sa'id hadathana laysa an ibn shahab an al-araj an abi huraira an abdullah ibn buhayn al-asdi halifa bani abd al-muttalib anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati az-zuhr ya tashi a salla az-zuhr wa alayhi julusun ana bin shi zama zama ya kamata ai sai ya tashi falamma atamma salatu wa inda ga masallaci sajara sajadatin sai sujada guda biyu fakabbara fi kulli sajadatin yayi kabara cikin kowace sujada wannan shine mahallu shahid wa huwa jalusun yana zama qabla an yusallima kahin yusallame wa sajadahuma nasu mutane suka sujada tare da shi ma ahu tare da annabi makana ma nasi min al-julusi madadin gurbin abin da ya mance na zama taba ahu ibnu jurayj yace ibnu jurayj yayi mishi mutaba'a an ibnu shihab fi takbiri cikin sha'anin kabbara wa fihi min al-fiqh wannan hadisin duka ya wuce mun gansu duka sanannan hadisai ne yace a cikin hadisin nan abinda zan mu doka na fiqh cewa mutun da ya karkace mu al-qibla cikin sallashi da mantuwa ko yayi tahiyya ayar kadan wannan bai hudda shi daga sallashi ba da mantuwa dan annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya tashi hayya je gaban masallaci ya je wajen wati gimshiki ya zamna ya azu hannun shi wasu hasun hutama daga masallaci sannan aka tambaye shi kuma ya ga sallar mantuwa ce akai sai yayi nuni akan cewa bai rage sallar ba kuma an gabatar da cewa la yusta amalu yawmi sulha za min al-khuruj al-masjidi sai to fihi jawazu tasmiyatul qasir a cikin hadisin mun fahimci halaccin a kira mutun daga jere da mai tsawo cikin mutane in ba nihin aibatawa ake ba kawai laqabi ne a ce wani dogo ko wani gajere ko wani baki ko wani fari in dai ba da nihin aibatawa ba da cin mutuncin halittar shi dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi an ambaci zuliya da ne da cewa mai tsawo hannu ma abucin hannuwa anan yace da yace fa wada ayadahu ya azu hannun shi ya gabata cewa annabi ya tashi zuwa ga khashba ma'ruda ce cikin masjidi an gitta an giciya ta a cikin masallaci a wata ruwaya ko cewa atajiz an fi qiblatil masjidi yazo wani kututturan dabino a gaban alqibla masallaci ya jingina a gare shi yana mai hushi yace babu cin karo tsakanin ruwayoyin wannan tana yiwa a dauka cewa ala annal jizu kana qabla tikhazin cewa kututturan dabinan nan kahin alqi masallaci ne ya kasance a giciye a yadde kuma kamar wannan yaji annabi ya jingina gare shi ne a matsayin munbari da haka masu sharhi yace wa bizalika jazama ba'du shurrah da haka wasu masu sharhi suka tabbatar da cewa dan cewa an ce kututturan dabino cewa an ce wani gimshiki cewa an ce wani kaza to duka shikin ne dai abin ne ake ne wa fihi wa hujjatun hadisin kuma hujja ne liman qala ga wanda yake cewa as-sahu ja'izun 'alal anbiya annabawa ma suna iya yin mantuwa akan hanya ta tashri'i duk da al-imam qadi iyad ya hikaito ijma'i akan cewa bai halitta ba mantuwa ta shiga musu cikin maganganu na isar da sakon Allah wa khassara khilafu bil af'ali ya kebance sabanin da wajen ayyuka sai dai malamai sun biyo bayan suka cewa na'am ittafaqa yayi ittifaqi man jawaza ala annahu la yaqru malamai sun yi ittifaqi cewa annabawa suna mantuwa dan a shar'anta amma nan take Allah yake musu gyara ba a barin kuskuren annabawa ya meke wannan koda bai hadi ba zulai dinin Allah zai sanar da annabin shi dan an shar'anta abin ne yayi mantuwa dan a shar'anta to annabawa mantuwa tana zawwa gare su irin wannan cikin amma ba cikin maganganu na tabligi ba cikin ayyuka wannan ai aiki ne amma ba cikin magana ta tabligi ba isar da sakon Allah annabin Allah zo ya faɗa ga yama mutane hukunci ya komo ce kai na mance ba haka bane wannan ba a yi a cikin aqwal maganganu na isar da sakon Allah ko dai ba a samu shi yasa nan gurin ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ai yake ce musu ban yi mantuwa ba kuma ba a takaice sallar ba da fa'idodi da dama da malamai suke kawowa a cikin kalkashin wannan hadisin wanda al-imam al-hafiz ibn hajar ga sanan jingim ya kawo su nan ina ga zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki mana gafara da izini shi dan mu karanta wasu fa'ida cikin littafin Ushaqul Kutub na Abdurrahman ibn Yusuf al-Farhan Allah saka mu shiri alkhair hay cikin Ushaqul Kutub littafin dake zaburar da mu da ƙara mana sanin himma ta magabata babban manufar rubuta irin wannan littattafan da malamai suke yi da kai kimatu zamanin inda al-ulama da kai kaza da kai kaza su ma ababan su wanda zai rika kawo maka himma da kwazo na salafu na sali na magabatan mu littattafai ne masu zaman kansu ilimi ne mai zaman kanshi makasudi akan su duk mai karanta su da wuya zai kasala a ilimi duk wanda yake jin su yake sauraron su da zuciya daya kuma zai samu labarin mamakin da yake ganin magabata wannan ayyuka kamar kasa da suka bar ma duniya mutun ɗaya a ce yana da wallafa wallafan da anan madabo'i na duniya sun yi kadan su dabba su rubuce-rubucen Ibn Jawzi kun ga dai ci gaba da muka yanzu ga littattafai ko ana ta bugawa ga madabo'i a ko ina a Masar in ka je mabugar littattafai kamar shagon abinci ana to amma duk da wannan littattafan Ibn Jawzi har yau ba a yi rabin ba a dabba a rabi ba duk yawan madabo'in wannan littahi ɗaya in aka madaba'a ta rungu madaba'a shi aiki ne ba karami to mutun ɗaya yayi aikin da qurun masu yawa sun kasa dabba shi da tawada da alƙalami ya rubuta abin shi kalissawa kaga kudin da ya kashe na sayan takardar tawada zaman da ya lokacin shi da kashe lokacin shi dan yin abin kan maka cewa wahala dan su shine jin dadin su basu dauka shi wahala to wannan abin da zai ƙara mana himma da kwazo a cikin safaha ta 83 na aika littafin daga cikin himma da kwazo na malamin akwai Abdullah ibn akwai al-Imam Ahmad ibn Hanbal wanda mun san shi malamin wannan jagoran Hanbaliya Abdullah ibn Ahmad dan shi yake cewa nazalna bi makkata daran a makka mun sauki wani gida wa kana fiya shaykhun yukana bi Abubakar ibn Sama'a a ciki akwai wani malami da ake cewa Abubakar ibn Sama'a yana daga cikin malaman makka nazala alaina Abu Abdullah sai Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal ya sabko wannan gida ni ina yaro karami shi mai ba mu labarin dan Abdullah dan Ahmad ibn Hanbal ne yace ina yaro karami sai ma'aihiyata tace mini ilzam hazar rajul fakhrumu ka lazumci wannan mutunan ka mishi hidima mutunan kirki ne mutunan Allah ne sai na kasance ina mishi hidima sai yana huta kaga uwayen kirki wanda suke neman albarka sun ga mutanen kirki dan su suke dauka kamar yadda aka Anas aka bada shi kyauta ya ma annabi hidima ba mu ba yanzu da zamani ya lalace uwa a aiki dan tamaran ta baci yake wani ya amfana da danta baci bacin rai take wanda wannan ba tarbiya bace ta musulunci 84 dai yanzu ku rika 84 safa ta 84 a can sama yace ilzam ka kai ka mishi hidima yace nike mishi hidima sai kasance wannan mutun yana ta huta zuwa ga neman hadisi fasurika maqata'ahu wa qumashahu ya huta neman hadisi aka sace kayan shi da wannan kayan da ya bari a cikin wannan na littattafan shi faja'a yawman faqalat lahu ummi sai yazo wata ran sai ma'aihiyata tace mini dakhala alayka surraq fasarqu qumashaka yace suka ce mishi barayi sun shigo sun sace wannan kayan naka dakin ka da ka aje da kayan ka da komai duk sun kwashe babu komai suna gaya mishi aka ce ma fa'alatul alwa alluna na ya aka yi da su sai ma'aihiyata tace su suna cikin sunduki a aje yace wa ma sa'ala an shay'in ghayraha bayan allunan shi da yaji ba a sace ba kayan ko magana su bai ƙara tanka ba bai tambaya ba ma kayan ya aka yi da su da kudin shi da kayan shi da abincin shi da komai in dai allunan shi suna nan ba a sace su ba komai yayi bai ma ƙara ta da zancen ba daga ciki kaga wannan sanin himma da kimar karatu daga cikin su akwai al-Hafiz al-Muhaddis al-Jawwar Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala an ya rasu an ahe shi a shekara ta 448 ya rasu 507 yake cewa ka tabbata sahihul bukhari na rubuta sahihul bukhari da muslim da abi dauda so bakwai bil wiraqa al waqa bil ujra da lada na rubuta sunan ibn majah so 10 al waqa banda at-tafariq ar-rayu banda rubutun shi da ne a garin rayu yace ubulutud da mahaj hutsarin jini nayi so 2 a wajen neman hadisi so 1 a bagada da so 1 a makka yace wannan ko wani lokaci ne ina tahiya babu takalmi takalmin da zan saya babu a cikin tsananin zahir rana kamar irin wannan namu na yanzu yace sai ya gamu da ni wa marifatu dawata kuma ban hau abun hawa ba babu abun hawa jikin da zaka hau sai mai hali a wancan lokacin cikin neman hadisi yace marra yace wa marifatu dawatan qatu wajen neman hadisi ban taba hawan abun hawa ba sai so daya wa kuntu a'malu kutubi ala zahari litattahayna abayana gadan bayana nake da kunsu ina zo bin gari ruwa da su yace ila istan otal bilad har sai da zamna wani gari na zamna yace wa ma sa'al wa ma sa'alta fi hali talabi ahadan wajen neman ilimin na ban taba roƙon wani ba kaga hali mai kunci mai tsanani har ana hutsarin jini saboda babu takalmi da za a sa amma yace ban taba roƙon wani ba ni kwandala wa kuntu aishu ala ma atini min ghayri su'al ina rayuwa ta akan abin da ke zo mini ba tare da tambaya ba to ina ga mu rayuwar mu yanzu masu neman ilimi almajirai aka mai da karatun baran ma cikin ibada ce baran ma yanzu dan awamun nas kinmu da jahilai gani suke baran ma ibada ce wanda ko zaka dauki nauyin karatun yaran ka boko ba a taba barin dan boko bai zo yana gararan ba yana roko yana bara sai wanda yake karatun Qur'ani shi za a gani cewa shi wannan abun a kaskance ne bai kamata ba a kashe mishi kudi bai kamata ba a mishi wahala bai kamata ba a mishi kaza wanda inda ka san kima karatun in ka dauna kai shi inda akwai makarantu inda ake karatun zama zai yaro bai wannan bayyayin ba yadda za a yi a ce yayi bara dan abincin su za a meka musu wasu ma su suke daukan nauyi to amma in ka kai ka ƙara na karatun shekara 1 da zai yi da wanda zai zo yana nan gararan ba sai shekara 10 bai san komai ba sai shekara 10 bai san komai ba akwai dan yayana da na bada shi akai shi makarantar su malam mutaru wannan na murya da akai shi banga in shekarar shi ranin shi nawa yana zuwa nan suna gararan ba shine sun ta yi ce yanzu nan maida shi ta wallahi malam Fatiha sai mun maido shi sai an maido shi Fatiha me yasa kawai wannan gararan ba a ita ake karewa a ita ake karewa a yanzu lokaci ya sauya ma mutanen mu da sabawa da abu in an saba shi ba su iya barin shi a karatu da wannan tsarin na bara yanzu kusan gaskiya ba a samun karatu kusan kawai wahala ce za a yi kai yaro ba karatun kuma ga yunwa ta sha mishi kai duka me ya kawo mana wannan rishin sani kimar abin da muke nema muke ga shi karatun Qur'ani bai kai ba inda za a kashe mishi kudi har a yi wannan abu daga cikin safa ta 89 yace daga cikin su Akuja akwai Abu Ja'far Ahmad ibn Abdurrahman al-Qasri Allah mushi rahama ka cikin safahatu min sabarul ulama da kai littafin da shi ma na har karanta shi ma ban ida ba dan na gama shi ma mun ga fa'idodi ciki safahatu min sabarul ulama kissoshi wanda suke nuna maka yadda malamai suka yi hakuri wajen neman ilimi hakurin wahalhalu akan neman ilimi to wannan malamin ya kasance faqihan salihan wari an malamin fiqhu ne salihi ne ko mai tsantsani ka sari'ar dam a mai yawan zubda hawaye yana da kula da ilimi da ruwayoyi da gyara littattafai da hada su ya kasance yana cewa li 40 safa ma jaffali kalamin yau shekara 40 alkalami na bai bushe ba yana nihin mafi yawan da daddare da wuni yana ta rubutu shekara 40 alkalamin bai bushe ba wa kana rubbama ba'a da sayawi so diyawa yake sai da rigar jikin shi wasu tarabi samani kitaban sai littafi da ita aw ruquqa li nasl kitab ko sai takarda dan saboda rubutun ya ga wani littafi zai rubuce ya ganshi zai rubuce amma ba takardar da zai saya rigar shi ta jiki zai hudda aje a saida shi ya zamana a daki a kawo mishi takardun ya rika yi in sallah ta zo ya nemi ta aro Abubakar al-Maliki yake cewa duka wannan wahalhalun su muga cewa mu ji komai ba a cikin wahala wanda bata kai ta kawo ba so muke yau komai mu same shi bagas komai mu same shi a kwance yace Abubakar al-Maliki yake cewa wasala fi madinatu Susa bi rasam ziyarati Yahya ibn Umar fawajadahu alf kitab yace ya tafi zuwa ga garin Susa bi rasam ziyarati Yahya dan ziyara ta Yahya ibn Umar ya samu littafi guda 1000 a wajen shi falle mai jirma ya tare bihi rukan bai samu takardar da zai saya ya sauye su ba duka wannan littattafan dan al'ada su daga kaje wajen malami kwamar da kake kaga wani littafi yake da wanda baka da kawo ka samu takardu ka kofi to yana zuwa ya ga takardar littattafan da bai da sun kai 1000 wanda bai da a wajen wancan malamin rigashi ya saida bai da takardun ba su isa ba da zai kofi ya saida rigashi wanda take jikin shi ya sayi takardu da ita ya rubuta wannan littattafan yayi muqabala su kuma ya beko su ya taho da su ya zo garin Kairawan sabun mai sauki da riga an iya sauya ta amma wannan littattafan fa in ya bar su yanzu gashi ya kwaso su ya ka garin Kairawan garin su Ibn Abi Zaid al-Kairawan littattafan da babu wanda sai a gurin shi za a samu to shine sababin da kake ga wannan wajajen namu ake samun makaduta da dama wasu littattafai masu yawa malamai ne masu himma masu kwazo a wancan lokacin suka je suka kwaso su suka zo suke rubucewa daga cikin su akwai al-Allama al-Hijazi al-Sheikh Ahmad ibn Qasim wanda aka sani da al-Hajjar Sheikh Bakari al-Katib cikin tarjuma shi yake cewa balagat qimatu maktabatihi ba'da mauti 40,000 qimar littattafan shi bayan sun mutu sun kai dirhami 40,000 yace ba ma'abiat bi gari asmani hadid da an saida su ba da kudin su ba 40,000 miliyayyuka ne a yanzu Allah mushi rahama ya kasance sosai yana son tanadin littattafai hatta sami'na annahu ra'a kitaban yuba har mun ji labarin cewa ya ga wani littafi za a saida babu kudin a hannun shi shi ma ya hudda rigar shi ya saida ya sayi wannan littafin anan take ba da kudin ya ba da rigar shi ya tahi dan saboda kaga himma kuma ya hada wannan littattafan mu yanzu a awamun nasu da jama'a gani zai kawo sayar littattafa bai wuce ba wannan na jika 5 na jika 3 na jika 4 bisan ba ku aikin ba wannan bane kadara cewa da malamai Allah madaukin sarki suna da ita amma al'umma ba su ma dauka ba cewa mai kadara yana da kadara ba amma dauka ba cewa kadara to haka ne kayan Allah haka yake Allah bai ba nashi kima ya kyale ana ganin su a wulakanci dan duk wanda zai shiga ya shiga dan shi ba dan wani abu ba dan yabo ba ba dan a ce ba ba dan kaza ba dan jahilai yanzu mutane galibi malamai ka suna ta video suna ta hoto a maktaba kana dauka kana ko watsa ana hoto ina ruwan su da wannan su wannan in yabo kake nema sai dai ma su kushi wani ya gani ma ta zai qur'annai ne duka da dama na sha ziyara wasu ƴan uwa daga sun shigo dan saboda jahilci ma sha Allah duka qur'annai ne wannan duk qur'annai ne dan almubazzaranci ka so ka hada a guri daya hatta kila ha ake cewa a wajen Abdul Karim ibn Ali ibn al-Hasan ar-Ra'is al-Asir shi ma Allah mashi rahama ta kila ha ana cewa innahu 100,000 mujallad ya kasance yana da mujallad 200,000 min kulli kitabin nusakh kowane littafi yana da nusakh da dama maktaba shi mujallad 200,000 kuma kowace yana da nusukokin su daga cikin su akwai Ibn al-Faqih al-Ma'ruf bil Hanafi ya kasance yana zama cikin gidan shi yana fuskantar al-Qibla a gaban shi da littattafan shi tsakiyar shi littattafan shi bayan shi littattafan shi la yaltazibi suwaha bayyada jin dadi in ba su ba wannan littattafan nashi kawai sune jin dadin shi shine kwanciyar hankalin shi ya gansa a gaban shi kuma haka ne duk wanda ya san dadin karatu ya san himmar ilimi ya san kwazo na karatu wannan lokacin da muke dauka ba wanda zai tsaya awa 2 awa daidaiwar haka yana karatu amma duk wannan in muka tai muna shan ruwa wannan tsakanin magarbar da lisha ta bai tahimmin abanza nazari na zanyi kuma na dare na wannan bai rage mini ko daya duk abin da zanyi na wuni bai isa ya rage mini abin da na tsara ba na karatu na dare in ban yi shi ma ban jin dadi bana ma iya yin barci ba bana ma iya yin barci ba sai dai in rasa barcin a madadin shi ina zan mu takaita kan mutum ne lokacin diya'ut tawil insha Allah.